More music at houseofsongs.com.
Saiki DJ sunan ki yaya zamanta hanna tana dangana kanta a farko har maka dan zanta tana tallan guru wanda take yi wa babarta wayo Allah DJ baso in tuno labaranta DJ ta so tai makaranta an rushe mata burinta DJ na sha'awar tayo ilimi amma an tauye ta Dijana sha'awar ta zama likita a kaɗan daga wurinta Dijan yarinya ce yar baiwa a asan gaza gane ta Inda ta taso zancen makaranta bawa ya doke ta Da akwai maganar Dije wacce take zamfar ta ta Wayo Dije, Dije yarinya Dije
Ta fada abuwa duniya da ma'a